daya bangaren La Liga na shekara 2016 zuwa 2017 mako na 35 a can kasar Spain iya kungiyar kwallon kafa ta Malaga ta lallasa sabila da kwallaye 4-2 a kasar Ingila kuwa a wasan Premier League na shekara 2016 zuwa 2017 shi ma a mako na 35 a jiyan an fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Watford da Liverpool inda Liverpool ta bi Watford har gida ta tada kwallo daya ne ban kauri wannan ya bada dama wa kungiyar kwallon kafa ta Liverpool ta gyara zamanta a mazaunin ta na uku a teburin Premier League na kasar Ingila da maki 60 ita kuwa Watford tana wataki na 13 ne da maki 40 bayan haka a yau ne za a dawo ci gaba da fafatawa a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai UEFA Champions League ta shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan kusa da na ƙarshe wato semi final karawa na farko tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da ke kasar Spain da takwarar ta kasar Spain din Atletico Madrid a wasan da za a yi yau tsakanin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid da Atletico Madrid Britain shine haduwar su ta 44 bayan kafuwar kungiyoyin guda biyu a baya dai sun yi wasanni 43 a tsakanin su inda Real Madrid sun samu nasara akan Atletico Madrid sau 25 ita ko Atletico Madrid ta yi nasarar wasanni 7 ne kacal akan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid inda aka yi kunnen doki sau 11 wasan na yau za a yi shi ne da misalin karfe 8 saura kwata na dare agogon Nigeria Niger Kamaru da kasar Chad za a buga wasan ne a filin wasa na Santiago Bernabeu mai daukan mutane 85,454 ana sa ran shahararren ɗan wasan kwallon kafa irin su Cristiano Ronaldo da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din da ɗan wasan gaba ɗan kasan Faransa mai takale da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid din Antoine Griezmann za su haskaka a wannan wasa da za a yi shi a yau a tarayyar Najeriya kuwa bangaren Nigerian Professional Football League wato Premier na shekara 2016 zuwa 2017 ana shirin komowa filin daga bayan hutu da aka tafi inda aka shafe tsawon sati biyu ana hutawa bayan da aka yi wasanni 19 a cikin 38 bayan haka an fita jadawalin jerin sunayen 'yan wasa shida wanda su kuwa za a kwallo a raga a gasar ta Nigerian Professional Football League na bana a mako na 19 kamar haka akwai hodiya na farko daga kungiyar kwallon kafa ta Mountain of Fire America wanda yake da kwallaye 14 sai Matthews na kasar El Kanim wanda yake da kwallaye 10 akwai Adetun Ji wanda yake mataki na 3 ta kungiyar kwallon kafa ta Abio Warriors mai kwallaye 9 sai Ibrahim Al-Hassan na kungiyar kwallon kafa ta Akwa United wanda yake mataki na 4 da kima da kwallaye 9 sauran biyu sun hada da Mumford na kungiyar kwallon kafa ta AIM mai kwallaye 8 sai Moma wanda yake kungiyar kwallon kafa ta Remosa wanda yake da kwallaye 7 a raga wayannan su ne jerin sunayen waɗanda suka fi kowa zuwa da kwallaye a mako na 19 inda za a dawo da ci gaba da wasan a satin da za a shiga huta lafiya.